na kauna da banki zana yurawa nazo da shirina ke magare ni kirawa tara akan ki farin cikin ki hawa salam wata ta kowa da kowa kirawa baba kamar ki a yau dangin ki na ta taruwa inda kin yarawa kowa sai ya taka sosai inda kin yarawa kowa sai ya taka sosai happy birthday to
I'm not afraid to die.